'Ya'yan jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Gombe sun bayyana cewa ba su ji daɗin kalaman da gwamnan jihar Ibrahim Hassan Dankwambo ya yi ba, a dangane da halin matsi da suke fama da shi. Shi dai gwamnan Ibrahim Hassan Dankwambo ya bayyana cewa halin kunci da kuma na zafin aljihu da mutanen jihar ke ɗanɗanawa saboda salon zaɓen shekara ta 2015 da suka yi ne, inda suka tsaya a linta a maimakon su kai har rufin kwano. Sai dai kuma a martani kan batun da gwamnan ya yi jigo a jami'ar PDP a jihar Gombe, Alhaji Garba Koma Gona ya ce maganan ta gwamnan da mamaki, domin kuwa Gombawa sun yi masa halacci. Ya wahala da kyar da jibin goshi ya kai da nasarar sake lashe zaben nan.
To mu da yanda PDP a jihar Gombe abinda muka fassara wannan magana mai girma gwamna ya kama mu da laifi yana jin haushin faduwa ko wani kaga da ta gula da dai da jarata, wannan shi ne furcinsa. Amma in biyan bukata ne na zaɓe, ai mu daga jihar Gombe mun lada bar guri mun dawo da shi, ko ba hujja na zan duka da yau gwamna a jihar Gombe dan Gombe zai yi mutanen Gombe gole. Iyakacin sai dai ce mun iyadinta kamar yadda yake faɗa zai mu kamar iyadinta ba mu rufa ba. Kuma duk mutum mai hankali wanda yake arewa ta Najeriya musamman arewa maso gabas ba yana zai mu karɓi mu zaɓi jalaf, dole mu yi angulo kan zaɓo mu zaɓi Buhari mu zaɓi shi, wannan shi ne muka yi. So abin da muke gaya masa ya gyara ya dawo ya rungumi mutanen da suka gina jam'iyyar PDP suka mara diga suka mara wanka. Idan ya ce namu magana a gyara, in da gyara ba mu na tabbatar wa mutane dan Gombe ya yi abin da yake so.
Abdulwahab Muhammad Muya, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.